بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اقتفى أثرهم بإحسان إلى يوم الدين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من يقول بديعة الله سبحانه وتعالى بهم ديساك هدامو أو نسافيا تلهدي ديق وطن ذو القعدة الشكالة دبو ديد دليه دود تلاتين دشدة نهجر منزم الله صلى الله عليه وسلم دق مكزوى مدينة وندكو بشيني شاشدة قوطن تقوص الشكالة دبو بيدقو مشابير الاساف ميلادية كمر يدموك سابا أكون نماكو أئلون ونن لانا مكم بيبي mukaranci mu koyi mu darasci abin da ya shafi rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wato daga sirarsa, daga wannan littafi na Ar-Rahiq Al-Maktum na Malam Safiyur Rahman Al-Mubarak Furi. Za mu tashi yau a sabuwar matashiya ne ko inda yake cewa annasu yadkhuluna fi dinillahi afwaja, abin da ya shafi yaƙe-yaƙe an riga an gama, ko in ce mun gama karanta dukkan abinda malamin ya ambata na yaƙe-yaƙe na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da fa'idojin da suke ciki da irin darussan da kuma mahanga da aka samu na wato wata makaranta sabuwa da aka samu a rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta hanyar yaƙe-yaƙensa, wanda wannan yaƙe-yaƙe da suka gudana zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun canja majirar tarihi, yadda tarihi ya saba gudana ya canza, maimakon yaƙi na zalunci da kaskanta mutane da bautar da su da sauransu, ya koma yaƙi na tausayi, yaƙi na rahama, yaƙin da manufarsa ita ce wato canza akalar da kuma zukatan mutane su koma masu da'a ga Allah subhanahu wa ta'ala da kuma masu bauta a gare shi. To nan abinda za mu tashi yau a kansa sabon darasinmu shi ne yadda mutane suka shiga musulunci, ya zama ƙarfin addinin musulunci ya bayyana, to shikenan sai tawaga suka yi ta zuwa gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, suna kawo caffa suna karbar addinin musulunci sun miƙa wuya ba tare da wato an yaki a kansu ba, da kansu kawai sai su zo su kawo kansu, ce to shikenan ƙarfi da ya tabbata, dama ƙarfin annabi Allah ne, kuma sannan ƙarfi a sojance ya tabbata na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a wannan mantaka a wancan lokaci. Wannan dai shine abubuwan da malamin zai kawo mana, kuma wannan shekara da wannan abu ya faru ana kiranta da ma'amal wufud, kamar da zamu zo muji wato shekarar tawagogi ko tawaga, wannan kabila su turo tawagar su, waccan kabila ma su turo tawagar su, sai mu bi littafin muji abin da ya ambata mana malamin shi. Annasu yadkhuluna fi dinillahi afwaja, mutane suna shiga addinin musulunci gungu gungu, kungiya kungiya, jama'a jama'a. Kanat ghazwatu fathi makka, wato yakin da aka yi ko fitar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi zuwa fathu makka, kama kulna, kamar yadda muka fadi a baya, ta zama ma'arakatan fasilatan, wato wani yaki ne wanda shine da yake nuna wato an riga an raba ƙwarya, kuma sannan lamari ya tabbata ƙarfi ya zo ga gefen musulunci da kuma musulmi, shine ma'anar fasila, abinda aka yi shi kamar kace na ƙarshe da ya nuna kuma to magana fa ta ƙare, tun daga headquarter inda ake shirka an kwace ta dawo ƙarƙashin addinin musulunci. To sai ke cewa qadat ala alwathaniyati qada'an batan, wannan yaki na makka ko fathu makka da aka yi ya gama da ya ruguza ya isti'salin ya tumbuke bautar gumaka, qada'an batan ya ƙare ta kwata kwata, babu wani abu da aka bari na sauranta. Arafatil arabu li ajliha, larabawa saboda wannan yaki sun san alhaqqa min albatili, sun bambance gaskiya sun santa daga ƙarya. Wazalat anhumush shubuhatu, kuma duk wani rikici da ya hana su fahimtar gaskiya ya riga ya gushe. fatasara'u sai suka yi tagaggawa ila atinaqil islam zuwa ga karbar musulunci da mi kauya zuwa gare shi qala amr ibn salama al imam al bukhari rawaito wannan hadisi daga amr ibn salama radiyallahu ta'ala anhu yana cewa kunna bima'in mamarrin nas mun kasance muna wani ruwa inda mutane suka wuce wa kana yamurru bainar rukban kuma sannan mahaya suka wuce muna tsaye muna shan ruwa ko kuma mun zo dai da dabbobin mu za a sha ruwa sai mahaya su zo su wuce ma'ana wannan tawaga su zo akan raƙuman su suna wucewa galibi a gun laraba an ce ar-rukban ana nufin mahaya raƙumi matafiya amma kuma suna kan raƙumi yawa sai yace fasalnahu fa nasaluhum sai mu tambaye su malin nasi me yasa mu mutane ne malin nasi me ake ciki ne dangane da mutane ma hadar rajulu wannan mutumi da muke jin labari menene labarin sa ne me kuma ya aikata ne haka ai annabi sallallahu alaihi wasallam suna nufin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fa yaquluna sai su rika cewa su jama'ar kenan suna ba mu labari nan shi yana bada labari kafin ya musulunta sai ce mutanen da suka dawo sai su rika ba mu labari suna cewa yaz'umu anna Allah arsalahu yana riya cewa wai Allah ne ya aiko shi ana amfani da za'ama tana nufin a larabci dai galibi in aka yi amfani da za'ama ana nufin mutum ya faɗi abun da yake riyawa la'alla haka ne la'alla ba haka bane amma takan zo da ma'anar hakika kamar qala in an ce za'ama tana zuwa kuma da ma'anar qala amma a nan wurin tana da ma'anar ta ne na asali din tunda su ba su yi imani ba wanda ba su yi imani bane suke bada labari cewa yaz'umu anna Allah arsalahu ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana riya cewa Allah ne ya aiko shi aw ha ilaihi yay masa wahayi aw ha Allahu kaza wa Allah yayi wahayin kaza da kaza da kaza haka yake dai a cikin sahih bukhari sace fa kuntu ahfazu dhaka al kalam tun daga nan sai na zama ina kiyayewa na haddace na rike wannan magana da mutane suke cewa an masa wahayi an ce kaza an ce kaza shi bai san mutumin ba yace fa ka annama yaqirru fi sadri tun lokacin ina riƙewa wannan abin da suke faɗa to tun daga nan ya fara tabbata a zuciyata na gamsu cewa lalle wannan mutumi haƙiƙa Allah ya aiko shi wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa kanatil arabu talawwamu bi islamihim alfatha kuma dama larabawa suna sauraron fathu makka bi islamihim dan kowa ya musulunta ma'ana sauran larabawa da suke kewayen makka abinda suke jira ya auku dama su ma su zo su musulunta shine fathu makka ma'ana sun zuba ido su jira su gani in har karfin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da musulmi ya ce makka makka ta koma karkashin musulunci to shikenan su ma za su musulunta shine ma'anan wannan talawwamu ne talawwamu ai tantaziru ba talumu bane ka sa masa wasali dan karka ka sakaranta shi daidai talawwamu bi ma'ana tantaziru haka malam al-hafiz ibn hajar a cikin fathul bari ya fassara shi haka sauran malamai fa yaquluna sai su rika cewa utrukuhu wa qaumahu ku bashi da shi da mutanansa ma'ana ai kun ga wannan masu wannan nan ce galibi in aka ce al-arabu ana nufin larabawan kauyukan da suke kewayen madina to su ne suke magana da cewa wannan bawan Allah tunda ya ce shi annabi ne ku bashi shi da mutanansa muna jira mu ga yadda za su kare in ya ci karfinsu maka ta dawo hannunsa to shikenan sai mu mika masa wuya tunda su da ma ba su da wani abu nasu kamar yanzu lamari irin na zamanin yanzu ne galibi kauyuka ai masu biyayya ne zuwa ga headquarter local government din su ko abinda aka yi a gari kaza sai su ce to shikenan duk abinda aka yi ku zo ku ba mu labari mu ma mu kauya to irin wannan zancen ne da haka shine yake cewa suna sauraron fathu makka ne domin musuluntar su utrukuhu wa qaumahu ku bar shi da mutanansa mu gani fa innahu in zahara alaihim domin shi in har ya rinjaye su ya samu rinjaye a kansu fa huwa nabiyyun sadiqun to hakika annabi ne na gaskiya falamma kanat waqa'atu ahli al-fath yayin da aka samu wannan waqi'a ta fathu makka ta auku badara kullu qaumin bi islamihim sai kowace kabila suka gaggawar tahowa zuwa gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka musulunta wa badara abi qaumi bi islamihim babana salama shi kuma ya jagoranci mutanenmu kabila ta kenan bi islamihim su ma suka musulunta duk wannan wake ba da labari Amr ibn Salama falamma qadima qala yayin da ya gabato yazo wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yazo kai ma'ana ya dawo wannan wuri da malamai suka tattauna a kansa suka ce falamma qadima ma'ana yayin da shi yazo shi Amr ibn Salama yake bada labari akan mahaifinsa ma'ana yayin da babana ya dawo daga wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kun gane sai yace ji'tukum wallahi min indin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam nazo muku ne wallahi na rantsa da Allah daga wurin annabi nake to shine amalin suka tattauna wannan dalili ne akan cewa Amr ibn Salama bai halacci wafdin da yaje wannan wuri ba da aka je gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba cikin waɗanda suka je domin gashi yadda yake bada labari yayin da babana ya dawo shi yake bada labarin cewa mun dawo daga wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah sa an gane hakan wasu malamai kuma sun ce akwai wata ruwa da ta nuna cewa da shi aka je ala ayi halin ga dai labarin da yake barwa a sahih bukhari yace ji'tukum wallahi min indin nabiyyi haqqan daga wurin annabin gaske nake wannan haqqan din ta maganar nubuwa ce ba maganar maji'in ba ce kun gane yawa tunda dama ai abin da yake so ya tabbatar cewa wannan mutumin da aka je wurin sa shin annabi ne ko ba annabi ba to shi baban sa yake fada cewa wallahi na zawo muku ne daga wurin annabi annabin da yake annabi ne haqqan annabi ne na gaske ka san shi irin wannan abin da yake lafazi irin wannan mutum na iya fassara shi da cewa abin da yake nufi da haqqan ya iya komawa zuwa ga maji'i din ma'ana ji'tukum haqqan da gaske nazo muku ne ma'ana ba da wasa nake ba daga wuri kaza nake amma nan ta'kidin ba akan zuwan bane akan me akan ce annabtar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa qala sayyisi sallu salatan kaza fi hini kaza daga yau ku jama'an nan ta ku yi sallah kaza a lokaci kaza wannan me yake nunawa shi ya je gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a madadin jama'arsa da shi da iya waɗanda suka raka shi kuma sun karbi addinin musulunci sai suka dawo wurin jama'arsu wannan yana nuna mana yadda ɗabi'ar larabawa take cewa shugabanninsu na ƙabila ɗin nan to duk abin da suka zo musu da shi karɓa suke ko a cikinsu akwai wanda shi yana da ɗan wani abu a zuciyarsa dangane da ya karɓi annabcin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa annabi ne ya karɓi musulunci ya yadda ko da wani abu a zuciyarsa in shugaban jama'an nan tasu ya dawo ya ce to jama'a abin da muka je muka yiwo shine kaza yana zuwa ya gaya musu cewa wannan annabin na gaske ne kuma sannan daga yau in lokaci kaza yayi ku yi sallah in lokaci kaza yayi ku yi sallah kaga wani ai sabon labari ne ake ba su da ba su saba ba to amma abinda zai nuna maka wani darasi babba a ciki shine yadda suke da haɗin kan da in shugabanninsu suka ce kaza za a yi to shikenan kowa abinda yake yi kenan sai ki cewa sallu salata kaza fi hini kaza wa salata kaza fi hini kaza ku yi sallah kaza kuma lokaci kaza fa idza hadaratis salatu falyu'adhdhin ahadukum ko da yake nan maganar yana maganar manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam yake gaya masa cewa in ka koma gun mutanenka ku rika sallah kaza in ta yi in lokaci kaza ya ku yi sallah domin wannan abin da yake faɗa na ƙarshen wani hadisi ne daban annabi sallallahu alaihi wasallam yake tabbatar da maganar yadda idan an hadu ɗaya kiran sallah ɗaya limanci kuma wannan shine dama kissar Amr ibn Salama wanda ban gaya muku ba wani ne wannan Amr ibn Salama kun tuna wani yaro yana shekara bakwai aka bashi limancin jama'arsu jama'arsa to shine wannan wanda har yake bada labari duk a wannan hadisin ne cewa lokacin da in yazo ba wani mayafi in ya sunkuya ma har ana ganin bayansa sai an ce ya rufe mun fi wannan to wannan shine Amr ibn Salama din shi yasa ake cewa dalilin rashin zuwansa saboda kankantarsa wasu kuma su ce akwai wata riwaya cewa da shi aka je da aka je din kuma shi babansa da ya dawo shine yake fadin cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ku yi kaza ku yi kaza ku yi kaza ku yi kaza ma'ana in lokaci kaza yayi ku yi sallah in lokaci kaza ma yayi ku yi sallah sai ce fa idza hadaratis salatu in sallah lokacin ta yayi falyu'adhdhin ahadukum dayan ku ya kira sallah wannan dalili ne akan cewa idan ana tafiya ko in ana zaune a gari to idan lokacin sallah yayi a samu ladani ladani ko in ce ladanci ba wai sunanta sana'a ba, ibada ce mai muhimmanci wanda wajibi ne kuma wujuban kifaiya, wanda ya haukan al'umma wajibci ne na kifai. In an samu wani yana yi to ya sauka akan wato sauran jama'a, amma dai lalle a samu ladani in lokaci yayi ya kira sallah. Tunda haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada umarni, haka ko tafiya kuke yi yar tawaga haka akan hanya, to an tsaya wani ya kira sallah, ba wani bakon abu bane, kun tsaya a wani gari za ku yi sallah ko a jeji ne za ku yi ko a wani wuri dai, in ba wai masallaci ne ratibi masu masallacin sun kira sallar su ba, in anan ne to kar ku ƙara wata kiran sallah kuma a matsayin ku na baki ba garin ku bane. Masallaci ne misali jama'a suna sallah dama a wurin kuma an kira sallah lokacin da lokaci yayi, to wannan ba sai na kula da nin ya kira ba, amma kun tsaya a inda ba masallaci ne mai da ake jam'i ratibi ba, to a samu mutum daya ya kira sallah kuma wani ya limanci, sai ce wal ya ummakum aktharukum qur'ana, sannan wanda yafi ku yawan qur'ani shine zai limance ku. Wannan yana cikin nassoshi da suka tabbata daga malamai cewa abinda ake lura wajen limanci shine yawan karatun alqur'ani. Yawan karatu ana nufin yawan hadda gurgurdan abin da mutum ya haddace na alqur'ani, to da shine ake kwatanta wane ne limami. Da mun san dai akwai sabanin malamai da tattaunawa tsakanin su a fiqhunce yadda ake zaben liman, shin wanda yafi ilimin fiqhu shi ake gabatarwa koko wanda yafi yawan alqur'ani. Nassoshin hadisai dai da suka fi yawa maganar alqur'anin ita ce a gaba kafin maganar fiqhu, duk da cewa dole ne sai an samu wannan sanin fiqhu. To amma idan aka samu mutumin da ga wannan yafi yawan sanin fiqhu, wannan kuma yafi yawan alqur'ani, to abinda za a lura wanda yafi yawan qur'ani shi za a dauka muddin da ya iya sallah. Mun gane in dai har harkar sallah ya iya ta sosai, to shi za a gabatar saboda alqur'ani. Kada a duba iya alqur'ani, in bai iya sallah ba to dole a hakura, duk haddasa ta qur'ani duk alarman sa in bai iya sallah ba shikenan sai an sami mai sallah. Kaga kenan dai a ce qadrun, wato wani qadari ake so, wani gurgudu ake so na fiqhu muddin dai akwai alqur'ani. Kaga kenan haddar qur'anin dai ita ce a gaba kenan wajen wannan abu. To Allah dai kara mana ilimi, duk da dai akwai maganganun malamai a wannan mutum ko malitafan fiqhu zai gani wasu suna fifita lamarin fiqhu akan wani abu. Wa hadha alhadithu, yace wannan hadisi yadullu mada athari fathi makkah, wannan hadisi yana nuna mana wato gurgudan tasirin fathu makkah fi tatwirir zurufi, wajen wato ci gaban yanayi da zurufin da aka shiga, wa ta'zizi alislami, da kuma karfafar buwayar musulunci, wa ta'yinil mawqifi lil arab, da kuma ayyana wa larabawa cewa to yanayi fa ya riga canza, yanzu dole ne ku sallama ku miƙa wuya, wannan halin da ake ciki shine fa abin da yake tilas kowa ya yarda da shi. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da al'ummar musulmi su ne sama, shirka ta kare, karfinta ya buce kuma ta tafi. Yanzu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine ke magana wastislamihim lil islam, da kuma miƙa wasu zuwa ga musulunci, wata akada zalika ayyata akudin ba'da ghazwati tabuka, wannan lamari ya karfafu matukar karfafuwa bayan yakin tabuka. Da aka yi yakin tabuka, kun ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fitarsa zuwa ga tabuka alama ce ta cewa yanzu mun gama da gida, waje kuma da tafi kusa a cikin makota, bari ita ma aje a tabata. Shine aka je gurin Rumawa wa area Palestine, tunda nan ne lokacin headquarter Rumawa da suke wannan wuri din. To wannan zuwan da aka yi tabuka ya ƙara tabbatar da ƙarfin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma musulunci. Shi yasa tun daga nan kuma sai sauran kabilu na Larabawa wanda da suke gefe ba su san musulunci ba, ba su karbe shi ba, suka ce ai kuwa dole ne a je a miƙa wuya a kai ceffa ga wannan sabon addini da wannan sabon annabin, wato annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amma kamar yadda su suke gani. Walidhalika nara alwufuda, dan haka zamu muke ganin tawaga taqsidul madinata, suna zuwa madina, ma'ana suna nufin su je madina, tattara daya bayan daya fi hadaini al'amaini, a wannan shekaru guda biyu, wato at-tasi' wal 'ashir, a shekara ta 9 da kuma shekara ta 10. Yanzu mun shiga shekara ta 10 ne ko bayan an gama yakin tabuka, wana rannasa kuma haka zamu rika ganin mutane, ma'ana shi yasa muka ga mutane a tarihi yadkhuluna fi dinillahi afwaja, suna shiga cikin addinin musulunci tawaga jama'a hatta innal jaysh al-islami, kai sai da ya zama cewa rindinar musulunci alladhi kana qiwamuhu 10,000 muqatil fi ghazwati al-fath. Rindinar musulunci tawagar yakin da ta fita zuwa Makka lokacin da aka tafi yakin Makka mutum 10,000 ne ko ko idza huwa yazkharu sai gashi ya daga sama shine yazkharu ay yartafi'u sai ga adadin ya daga sama fi 30,000 an kai mutum 30,000 wato muqatil mayaki kawai fa ake zance mayakin da ya fita yakin Tabuka mutum 30,000 ne fi ghazwati Tabuk qabla an yamdi ala fathi makkata amun kamil kafin ma shekara cikakkiya ta wuce bayan yakin Makka ma'ana kafin zuwan da aka yi Makka har ya kai shekara guda amma daga fathu Makka zuwa lokacin Tabuka an samu ƙarin mutum nawa mayaka zarata mutum 20,000 da mutum 10,000 amma abu ya koma an samu mutum 30,000 thumma nara fi hajjatil wada sannan kuma abin ya ƙara bayyana lokacin hajjatul wada'i bayan an yakin Tabukan bayan an je Tabukan kai an dawo ba yaki ba amma an je dai Tabuka an dawo bayan wannan abin da ya auku sai ga kuma hajjin ban kwana na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ina ne yace bahrun min rijalil islami sai ga wata teku na mazajin musulunci ma'ana idan abu yayi yawa ya wuce kace masa mutun kaza kawai sai aka ce kaman tekun al'umma mana saboda tsabar yawan wannan jama'a da suka tafi hajjin ban kwana tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam 100,000 minan nas mutum 100,000 suka raka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya abin nan aikin haji da Allah ka kwatanta mutum 100,000 su fita gaba daya kuma ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa zai tarasu an riga an sallama kun ga kenan musulunci ya zo ya kama ƙasa sakon manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ci nasara a sai ke cewa au 100,000 wasu ma wata riwaya sun ce mutum 100,000 ne da kuma 44,000 duba ku ne 100,144 ma'ana 100,144 sai ce ya muju haula rasulullahi sallallahu alaihi wasallam haka suke shiga cikin juna ma'ana haka suke wato tafiya a zagayen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna zagaye da shi bit talbiyati ana ta talbiya wat takbiri da kabbara wat tasbihi wat tahmidi da subhanallahi da alhamdulillah ka ku ai magana ta kare ta tudawi lahul afaqu sasannin sama suna amsa wannan kara tudawi ma ana nufin echo karar idan wa ana kabbara nan duk duniya ji yake mana ba ina nufin duk duniya ko na sasani ake ji ba amma duk area nan da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake tafiya gaba ɗaya sashen gabas yamma kudu da arewa duk ji ake ga karar talbiyar musulmi ga karar kabbarar su da tasbihin su da kuma hamdalar su tartajju lahu al-arja sannan bangarorin duniya gaba ɗaya suna girgiza da wannan kara ta Allahu akbar subhanallahi walhamdulillah da kuma labbaik allahumma labbaik wannan dai din mukaddima ce da malamin yayi mana yanzu zai ambata mana tawaga din da kuma yadda suka fara zuwa Allah sai ana fahimta yau na'am Amr ibn Salama a ba lalle ya nuna haka ba tunda karatun alqur'ani ai ana samun wasu da suka koye shi suna zuwa cikin mutanen suna koyarwa la'alla an zo an koya masa Allah ya bashi karfin hadda da kwakwalwa har ya haddace da yawa har ya zama cewa shine ma mai sallah amma tunda har yace nan yake fada Malam Ibn Hajar da yazo tattauna abin yace wannan shine yake karfafa magana cewa bai je ba cewa gashi yana fadin cewa la yayin da babana ya dawo kaga ku shi yake ba da labarin wannan dalili mai karfin cewa bai je ba sannan samun ya haddace alqur'ani fiye da sauran al'umma zai yi ta wani sababin daban da aka dawo din aka samu wani ya karantar da shi har ya saurin rikewa sau nawa zaka karantar da mutum ya fi ka fahimta ya fi ka rike abu wannan yana nan da yawa sai ce inna wa alaikum salam na'am
a lokacin da ya fi labarin musulunci ya yi kauya a ke gabatar kuma yana da a lokacin da ya fi labarin musulunci har ma musamman da ka tafi
to agun wa zai karbi Qur'ani yana kauyen su ai ba shi yana kauyen su ba a kawo yana kauyen su ne ai ba agun a nesa yawa ai shine farkon zuwan musuluncin kenan shi yasa da ma Ibn Hajar ya rajjaha wannan ne wa alaikum salam yawa suna karanta alqur'ani yana ji har yake tambayar to ya akai ya akai ya akai don kaga kenan ashe wannan yana karfafa maganar rashin zuwa din na'am alwufud na'am bismillah tartajju tartajju ne tana girgiza abinda kar wato saboda karar talbiyar da karar kabbara yana sa kai kaji kalmoni diri diri da karfi kamar kasa tana girgiza na'am to sai alwufud wato tawagogin da suka go wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace walwufud allati saradaha ahlul maghazi yazidu adaduha ala 70 wafdan adadin tawaga tawaga da suka zo gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda malaman sira suka ambata na sha ambata mana lafazin al-maghazi shine sunan da ake kiran wannan fili na ilimin sira da shi domin littafan sira kafin su ci gaba a rubuta su ma da sunan sira an fara rubuta su ne da sunan maghazi saboda ana so a lissafa fitar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fita kaza annabi sallallahu alaihi wasallam ya fita kaza shi yasa ake kiransu al-maghazi don haka in ka ji an ce ahlul maghazi ana nufin ahlus sir masu rubutun sira adadin da suka ambata sun zo gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sun kai wato mutum ko tawaga daban-daban tawaga 70 yace wala yumkinu lana istiqsa'uha wala yumkinu lana istiqsa'aha mu lissafa waɗannan abubuwa mu faɗe su gaba ɗaya wannan tawaga ta ɗaya ita ce kaza ta biyu ita ce kaza yace ba zai yiwu ba sai dai kawai ami a bada misali yace wa laysa kabiru fa'idatin fi basti tafasiliha kuma sannan ina ganin babu wata fa'ida babba mu zo mu ce sai mun lissafa wata shekara rana kaza suwaye suka zo rana kaza suwaye suka zo babban abin da ke ciki dai na darussa shine an zo din kuma an miƙa wuya al'umma ta saki lamari an koma musulunci yace wa innama nadhkuru minha ijmalan ma lahu raw'atun aw ahammiyatun kawai abin da zamu ambata a dunkule wani abu wanda yake yana da wani dadi na jan hankali shine raw'a abin da yake za a ce ra'i abin da yake mai kyau kyau ake nufi anan wani abu mai kyau aw ahammiya ko kuma mai muhimmanci fi tarihi a tarihi sai ce wal yakun ala dhikrin min alqari'i kuma dan ya zama cewa mai karatu wannan littafi ya zama yana tune anna wifadata ammatil qaba'il cewa tawagogin da mafi yawan kabilu suka yi wa in kanat ba'da al-fathi duk da cewa dai mafi yawa sun zama bayan yakin makka aka yi bayan bude makka aka yi walakin hunaka qaba'ilu tawafadat qablahu aidan amma kamata mu san cewa akwai wasu kabilun da suka zo suka kawo caffasu ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama tun kafin ma fathu makka dan karka ji an ce fathu makka dauka duk wufudin da aka yi har ake cewa amal wufudi dukkanin su sun zo bayan fathu makka ne akwai wanda suka zo ma kafin fathu makka to al-ula ko al-wafd al-awwal za a ce a tawaga ta farko wafd abd al-qais wannan suna cikin ko wannan tawaga tana cikin mashhuriya saboda abin da ya faru kuma saboda ta zo a cikin riwayoyi ingantattu a hadithan Bukhari da Muslim musamman dai wafd abd al-qais da muka sani akwai maganganun malamai ana yawan dauko wannan hadisi da zamu ji dangane da wato abin da ya shafi imani da rukunansa da bambanci tsakanin al-iman wal islam kamar da zaka gani malaman aqida sun rubuta wannan babi kuma sun dauko wannan hadisi sun kafa hujja da shi in ka duba littafin ta'zimu qadri salah na Muhammad ibn Nasr al-Marwazi ya bude bayani sosai mai fadi akan wannan hadisi da kuma ya istinbatin abubuwa da dama a ciki a aqidance saboda muhimmancin da yake da shi bari mu ji yace kanat li hadhihi al-qabilati wafadatani a sau biyu wannan tawaga ko wannan kabila ta turo tawaga ta zuwa gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam al-ula ta farko sanata 50 min al-hijrati
shekara ta biyar bayan hijira aw qabla dalika ko ma tun kafin wannan ko ga shikenan su ba fatu makka ne ya zaburar da su su zo su kawo cafar su ba tun kafin wannan lokacin suka zo suka mika wuya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kana rajulun minhum yuqalu lahu munqidh ibn hayyan wani mutum daga cikin su sunansa kenan munqidh ibn hayyan yaridu almadinata bitijara yakan gangaro ya zo madina mana yakan kamar da kuke cewa yanzu ya sako ya zo madina domin kasuwanci falamma ja almadinata bitijaratihi ba'da maqdamin nabi sallallahu alaihi wasallam yayin da ya zo madina da kasuwancin sa bayan zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa alima alislam kuma har ya san musulunci aslama shikenan sai musulunta wa dhahaba bi kitabin minan nabiyyi kuma ya tafi da wata takarda rubutacciya daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ila qaumihi zuwa ga mutanansa fa aslamu mutanan nan su ma suka musulunta fatawafadu ilayhi fi shahrin haramin sai suka yi wata tawagar zuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a wani daga cikin watanni da ba a yaki wannan ba yana nufin watan muharram ba daya daga cikin watannin da ba a yaki guda nawa guda hudu sanannu ko da wanne da wanne akwai muharram da wanne da rajab da dhulqa'da da dhulhijja wadannan sune watanni haram wadanda ba a yaki a cikin su to fi shahrin haramin haka da karanta yawa a wani wata daga cikin watannin wato alfarma wanda ba a yaki fi thalathatin aw arba'ata fi thalathata aw arba'ata ashara rajulan wato tare da mutum ko a cikin mutum 13 ko 14 wa fiha a cikin wannan tawaga ne ko wannan zuwa ne sa'alu anil imani har suka tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wai menene imani ne nas'aluka anil imani ma'ana menene imani wa anil ashribati kuma suka tambaye shi dangane da abubuwan sha abubuwan da ake sha me halatta su tsimi da abubuwan da ake sa su a cikin duma ana sha shi yasa har yi magana hantam da menene za ku ji waɗannan lafuzza sun zo a wannan hadisi na wato wannan bawan Allah da wannan tafiyar da aka yi yace wa kana kabiruhum al-ashaj al-asri shugaban su a lokacin shine al-ashaj al-asri al-ashaj wannan abin nan laqabi ne nasa sunansa al-munzir ibn a'id al-asri al-munzir ibn a'id al-asri shine shugaban nasu ana masa laqabi da al-ashaj alladhi qala fihi rasulullah sallallahu alaihi wasallam wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin maganar da yi yake cewa dangane da shi inna fika khaslatayn yuhibbuhuma Allah lalle akwai wasu dabi'u akwai wasu ta'adu guda biyu da na lura kana da su inji annabi sallallahu alaihi wasallam yake gaya masa kana da wasu halaye guda biyu yuhibbuhuma Allah Allah yana son wannan halaye guda biyu alhilmu shine hakuri wal ana da bin sannu annabi sallallahu alaihi wasallam ya lura da shi wannan shugaban nasu yace kai amma fa kasifuntu da wannan halaye guda biyu halayen nan guda biyu ko Allah yana son su mutum ya zama mai hakuri akwai bambanci tsakanin alhilm was sabr hakuri na abin da zai same ka na musifa nan ake amfa amfani da as-sabr a wannan gefe alhilm a cutar da kai ka jure kuma baka nemi ramawa ba shine alhilm kun ba ji abin ma'ana kai ya dauki hakurin ya hada da yafiya ya hada da jin girma da mantawa da afuwa dan haka alhilm sama yake da as-sabr mun fahimci abin yawa to kana da wannan alhilm kuma sannan kana da al-anatu al-anatu shine ka bi abu sannu babu gaggawa ba ci da zuci babu kuma hankoran yin abu lokacin da kake so dole ka ji sai ka yi shi kuma babu irin abin da za a ce a rufe ido ba tare da lura ba kawai aje ai abu a'a yana da nutsuwa ya dubi abin da ya dace ayi kuma ayi shi a lokacin da ya dace wannan shine dai abin da ake nufi da al'anatu kun ga wannan ita ma ai falala ce ta wannan bawan Allah tunda annabi sallallahu alaihi wasallam har ya kalli wannan hali dangane da shi sannan kuma akwai falala babba ga wannan halaye wannan halin hali ne da yake haifarwa mutum girma ta inda baya tsammani kun fahimci wannan ko ba ku fahimta ba in an ce girma ai akwai abin da ake ce mutum wane mai halin girma ne ai masa a bata masa rai a cusa masa haushi duk da haka bai nuna ma ya san ana yi ba. To wannan hali na hilmu yana ba mutum irin wannan ɗabi'a din, ya zama cewa ya shiga halin shi babba ne yanzu, dole ne ya haƙuri da mutane, dole za a ce kaza, dole za a cutar da shi kaza, to ya rufe idansa, ya rufe bakinsa, ya rufe kunnensa, bai ce komai ba, bai ma san ana yi ba. Kuma wannan ya fi ƙonawa mai yin rai, can kuma in yayyayi ya gaji sai ce kai nayi ma duk bai ji haushi ba, na ma haƙuri na fasa. Shikenan kun ga abu haƙuri yakan kai har abokin gaba ya daina gaba. Kun gane? Ba lalle ne ya zama cewa ƙarfi da zafin zuciya ne zai sa abokin gabanka ya juya halinsa ya zama mutumin kirki ba. A'a, haƙurinka ma yana canza shi, saboda baka ɗauke shi komai ba. Allah ya sa kun gane abin da ke nufi. Sannan kuma duk abu da za a yi a samu al'ana, a samu nutsuwa, a samu dattijai su ba da shawara, a ce a yi kaza ya fi maimakon a je a yi kaza. A yi kaza ɗin kuma cikin nutsuwa, cikin kwanciyar hankali, cikin sannu-sannu, wannan halin ko ba komai yana sa a samu nasara. In ma ba a samu nasara ba, an gwada ba a samu nasara ba, Allah dai yana so, in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To sai shi walufadatu thaniya, tawaga ta biyu ko zuwa na biyu da aka yi gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ya ce kanat fi sanati alwufud, ya kasance a wannan shekara da sauran jama'a suke zuwa din. Mun ji shekarar farko ko a zuwan farko shine a shekara ta biyar ko kafin nan. Jikara ta biyar kuka ana cikin yaƙi-yaƙi farkon lamari, yawwa. To sannan wannan na biyu shine a lokacin da sauran al'umma suke zuwa, yace wa kana adaduhum fiha 40 rajulan, mutum 40 ne a wannan adadin tawaga wannan da tazo daga wannan kabilan Abdul Qais. Wa kana fihim al-Jarud ibn al-Ala al-Abdi, a cikin su a wannan lokaci akwai wannan bawan Allah mai wannan suna al-Jarud ibn al-Ala al-Abdi, wa kana nasraniyan, da kirista ne shi, fa aslama, sai musulunta, wa hasuna islamuhu, kuma musuluncinsa yayi kyau. Duk mutumin da aka ce ya musulunta, wa hasuna islamuhu, ana nufin ya musulunta bayan da yana wani addini, sannan kuma ya dore akan wannan yanayi na addinin musulunci har zuwa ƙarshen rayuwarsa. An fahimci wannan? Yau ba a samu ridda ba daga gare shi. Wani ya tuna mun je wani littafi da nake gani, wani na tallansa, kiristoci suna ta tallansa a Facebook. Wani mutumi ne ya zama kirista, har ya rubuta littafi, Balarabe ne, musulmi, amma makircin da aka yi a shaida ma ɗan Ahmadiyya ne. Sai a ɓoye ga wani musulmi ya tashi a tarbiyyar musulunci, ya kuma koma kirista. Ana tattala littafin, na tsaya na karanta a hankali, sai na hango, sai aka faɗi a cewa ɗan Ahmadiyya ne. Ci to ai magana ta ƙare, ɗan Ahmadiyya dama aslan ba musulmi bane, da haka ba wata tutiya da za a zo a ce wani musulmi ya musulunta. Kuma kullum mun sha zantar nan na ya zama kirista nake so in ce, kullum muna wannan zancen. Galibin waɗanda za ka ga suna barin addinin musulunci su koma ko kiristanci ko wani addini, za ka samu ko jahilai ne ko waɗanda suka tasirantu da duniya da sha'awa. Yawa suna son duniyar su, suna zaune dama a cikin Turawa, sun ji daɗin zama, an ja hankalinsu, dama ba su taso a kan aƙida mai kyau ba. Amma mutumin da yake ya taso a kan aƙida mai kyau kuma ya santa ya tsaya ya karatu, ba kuma wani mummunan nufi, ba wani abin neman duniya a zuciyarsa. In fa da neman duniya, ku riƙe ku gani, in mutum yana da kwaɗayin duniya, to komai zai iya yi. Yau amma abin da muke zance yanzu, mutumin da za a ce daga wato gamsuwa, conviction, personal conviction, mutum ya zauna ya karanta musulunci, ya fahimci cewa musuluncin nan ba shi ne daidai ba, kiristanci ne daidai, to sai dai inda ma bai san musuluncin ba. Tasowa ya kawai a sunan musulmi, amma shi bai san ma mai musulunci ba. Kuma wannan yana cikin abubuwan hatsari da kullum muke faɗakar da al'umma, cewa wallahi kowa ya tashi ya karatun addini. Irin harin da ake kawo wa al'ummar musulmi yanzu, musamman ta hanyar kafofin nan na social media da ake faɗi, idan ka ga yanzu wannan da'awar, kun san da'awar da ake da'awar cewa ba Allah ko da ake cewa ilhadi, atheism, wannan da'awar ta cewa babu Allah ma gaba ɗaya, tana nan Turawa da waɗanda ba musulmi ba suna ta angizota a internet, ana ta kafa mata hujjoji, ana ta jan hankalin mutane. shi yasa yake da muhimmanci yaron duk da zai shiga harkar internet din ne ya zama yana da wayewa ta musulunci yana da karatu kuma kada ya zama yana boye abin da yake gani in har ka hango wani abu kana barshi kai kadai a zuciyarka to zaka samu abin da zai cuce ka kai sharin din sabon yan uwa kace ga abin da na hango wani zai ce kai wannan wurin kaza ne da kaza ne karka sake zuwa ko baka ba amma in kai shiru to shi kenan sai ga mutum a hankali abu ya shige shi har ka ji an ce a wata ƙasa ta Larabawa wani ko wata yarinya a ɗakinta daga magana da wani mutum daga America yana ta turo mata takardu irin wannan kawai sai aka waye gari ta zama Kirista a cikin gidan babanta ta hanyar internet wannan yana nuna mana muhimmancin a kula a tarbiyyantar da yara a samu aqida mai kyau wato mutum ya zauna kawai ya ce shi musulmi ne amma bai san musulunci ba wannan fa baki haramun ne kun san wannan zancen shi yasa malam Muhammad bin Abdul Wahhab a cikin naga ya mana wannan abu kwanakin tafsiri mutum ya zama cewa shi musulmi ne kawai alakarsa da musulunci shikenan ya shigo masallaci a sallah da shi koma ba ruwansa da karatu baya sauraron sa baya bincike bai san komai na addini ba wannan ya aikata haram har idan ya zama cewa yayi watsi da ma koyan sallah da tsarki da azumi da tauhidi da komai ana sa shi a cikin nawaqidul islam musuluncin nasa zai walwale don musuluncin ba ma'anarsa kawai kace kai musulmi ne kuma shikenan ya tsaya ka zama wani nominal muslim kawai da baki shikenan sunanka suna dai musulmi amma baka aikin komai na musulunci wannan ba haka musulunci yake ba domin randa da Allah madauki zai tsaye da kai a gaban sa za a tambaye ka ne akan abin da kai kadai ka yadda da shi ba za a zo a ce mutanen garin ku duk musulmi ne dan haka sai ai hukunci duk yan gari ka za su shiga aljanna a'a kowa shi kadai za a kalle shi in ku kai kadai za a kalle ka ai maka hukunci to lalle ka tsaya ka koyi addinin musulunci ba zancan a ni yanzu ko na girma mutun nawa aka samu sun girman kuma sun zo sun yi karatu an nuna mun wani dattijo a Madina masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shekara 70 ya fara haddar alqur'ani sai da ya kai 70 ya damu da haddar kuma Allah madauki ya bashi haddar kuma ya haddace alqur'ani bayan shekara 70 to kuma waye zai zo yanzu ya ce wai ai su yanzu sun girma shi ba zai zauna gun karatu ba ba zai karanta komai ba ka zo ka ji mutun ya kai shekara 60 amma ba zai iya karanta ma Fatiha ba kuma bahaushe ne an haife shi gidan musulunci sai alfaharin musulunci to amma ko ba san musulunci ba wannan ba daidai bane ya kamata kowa ya tashi ko in ce ya wajaba kowa ya koyi Fatiha yadda ake yin ta ba a zancan ma ka zo ka ji yadda mutumin da zai shekara 70 yana kiran sallah ladani ne a masallaci kuma bai iya kiran sallah ba ai akwai takeici a wannan abu kiran sallah ka ji masallatai da yawa yadda ake kiran sallah kowa da yadda zai faɗa lafazin ka zauna ka yi shi na sha faɗa mana wannan har wasu suna cewa wai Allah ta cewa wai kiran sallan ma dole sai an yi irin na Larabawa ne to akwai na Hausawa ne da Allah tsakani da Allah Hausawa muna da kiran sallan namu ba za a ce wannan kiran sallar Bahaushe ne dole da Hausa za a yi ba kiran sallah da Hausa kiran sallah da Larabci ake don haka dole ne ka koyi da Larabci Allahu Akbar Allahu Akbar ashhadu dinnan sai an faɗa ashhadu ka bata kowa karanta man ka je daukir iziyar ka je gun malami gashi ne ya faɗa duk wanda ya faɗi wannan mummunan abu mai inda gangan mutun ya faɗa ma sai ya kafirta in mutun yace ashhadu an la ilaha illallah ma'ana ya sa kokonto ne yanzu na yadda cewa Allah shi kadai shine abun bauta to karka yadda kaga matsala ta faru Allah subhanahu wa ta'ala sauki da Allah ayi karatu ayi karatu kuma a damu da harkar musulunci yadda ya kamata Allah madauki ya kara mana dacewa da tabbata wafadi na biyu tawaga ta biyu da tazo gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wafdu dausi shine tawagar kabilar daus kanat wifadatu hadhihi alqabila tawagar wannan kabila da zuwan su ya kasance ne fi awaili sanati 70 a farkon shekara ta 7 ta hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallama bi khaybara lokacin annabi sallallahu alaihi wasallama yana khaybar wa qad qaddamna haditha islami at-tufail ibn umr ad-dawsi ya wuce a baya mun yi magana akan musuluntar at-tufail ibn umr ad-dawsi mai kissan nan ko wa annahu aslama wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi makkah shi ya musulunta tun annabi sallallahu alaihi wasallam yana makkah kun ga ana fadan shi badan kabilar daus ne makun san kissarsa zuwan da yayi Madina ai zuwan da yayi Makka lokacin ana zuwa hajjin jahiliya ko mutanen Makka lokacin har suna irin abin nan da mutane suke yi ai ka san idan mutane da sassafe ana samu a gari su fita tare a taro mutane masu kawo kayan abinci a saya ko an zo an daina ko ana yanzu na dauka ana bari mutane su zo kasuwa yanzu inda gari ya kare girma ba irin da ba yawa to da a wancan zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana Makka kafin hijira mutanen Makka mushrikai sai su fita bakin gari din suna tarar alhazai da suke shigowa wanda suke shigowa Makka domin aikin haji sai to in kun zo wannan gari namu akwai wani mutumi yana nan ya zo da wani sabon addini ya raba yara da iyayensu ya ce kar ai kaza ya ce kar ai kaza a kun ka saurari maganar sa yana da wani sihiri in har ka saurara to sai ka bi to haka zai ta gaya mutane to at-Tufail ibn Amr yana cikin waɗannan mutane ya zo Makka zai shigo sai aka tsaye da shi ake gaya masa wannan shine ya taho da audugarsa a cikin kunne kada ya ji maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to shine sai jazibiyar ko sai da ta ja shi ya ga wucewa ko sai ya ji wata kalma ya ji wata kalmar ya ji wata ya kasa hakuri can dai a ƙarshe aka cire audugan nan a ƙarshen lamari ba kai ko ina ba sai musulunci ya shiga zuciya kuma ya musulunta to wannan shine kissar shi wato At-Tufail ibn Amr akwai ta dai ta fadi mun wuce ta a baya to kun ga wannan tunda shi dan wannan kabilan ne kuma ya musulunta tun a Makka tun kafin hijira tun Annabi sallallahu alaihi wasallam yana Makka kun ga ai shi lamarin sa can a baya ne sosai ko to shine sai yake cewa wa annahu aslama wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi Makka thumma raja'a ila qaumihi sannan sai koma gun mutanen sa falam yazal yad'uhum ila al-islam wannan yana nuna mana kyakkyawar fahimta saga musulunci da ya koma nan bai gushe ba yana kiran su zuwa musulunci yana musu da'awa yana musu da'awa wa yubtiuna alaihi su kuma suna dakirar da shi hatta ya isa minhum ma'ana suna kin karbar har sai da ya fid da rai ya yanke kauna cewa kai wannan mutanen ma ba su karba ba gurgudun ijtihadin sa a wannan lokaci wa raja'a ila rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya sake dawo gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa talaba minhu an yad'u ala dawsi yace da Allah ya rasulullahi ni dai nayi wa'azin mutanen nan sun ki musulunta ina roƙonka kai musu addu'a wace irin addu'a mummuna shi mummuna ne ma tunda cewa yi fa talaba ko minhu an yad'u ala ba cewa an yad'u li dawsi ba sai ya roki Annabi sallallahu alaihi wasallam yi addu'a mummuna akan wannan kabila ta dawsu fa qala sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allahumma hdi dawsa bai yi mummunar ba sai juya kun ga wannan sai koya masa halin da ya kamata mutum ya zama akai kai wa'azi an ki karba kai wa'azi an ki karba to karka koma ashar kuma karka koma cin mutunci kai hakuri yawa sai kai hakuri ka bi mutane haka din dai kai ladanka kake so ka samu karka zo ka ce ya Allah wannan mutanen tun da dai ba su ba ya Allah kawai a kare su sai ba kai ne kai kade mai abun ba ko aga annabi ku duba ku gani annabi Nuhu alaihi salatu wassalam yayi irin wannan addu'a ne ko ka tana karshen suratul Nuh amma me ya faru annabi sallallahu alaihi wasallam ya bamu labari a dogon hadisin nan na shafa'a ash-shafa'atul kubra cewa ran tashin alkiyama ran da za a zo hisabi annabi sallallahu alaihi wasallam da al'umma ai al'ummar gaba ɗaya dan adam za su dunguma za a je gun annabi adam a roke shi ya zo ya roki Allah Allah ya yi fushi fushin da bai taba irin sa ba ai roki Allah ya yi hisabi an gaji da azabar da ake karkashin zafin rana sai annabi adam ya ce a'a ni ina da laifi a gun Allah ba zan je ba ina gaban cancanta ba ai kun san dai wannan da aka dawo gun annabi Nuhu shi ma sai ya ce bai cancanta ba daga cikin abin da ya faɗa cewa bai cancanta ba shine yayi addu'a an halaka duniya kun ga ashe kenan koda an yi din to shi a jinsa a tsari irin nan mun san abin da ake cewa abin nan hasanatul menene al-muqarrabin ko abin nan hasanatul abrar sayyatul muqarrabin akwai abrar mutanen kirki muqarrabin kuma su ne mafi kusanci zuwa ga Allah to wani abin da mutanen kirki al-abrar za su aikata suna ganin mai kyau ne to sayyi'a sai ga wurin muqarrabin a wurin mutanen da suke suna Allah ne na makusanta sosai za su ga kaman mummunan aiki suka aikata irin wannan abin ne ba wai ana nufin annabi Nuhu yayi haram ba abin da yana addu'ar aka halakar da al'umma daidai ne kuma Allah ya karba ya halakar da duniya aka ruwan tufana amma shi a zuciyarsa yana jin cewa kai da bai wannan addu'a ba kunga ashe kenan la Allah rashin ta din yafi kun fahimci nan shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam tunda shine shugaban al'umma baki daya shugaban dan adam baki daya shugaban masu wa'azi baki daya shugaban annabawa shugaban manzanni yafi kowa iya abu duk abin da yake shine daidai sai maimakon yin addu'a mummuna akan al'umma cewa Allah ya halaka su sai ya ce Allahumma hadi dausa ya Allah ka shiryar da wannan kabila ta dausu kai wa mutum addu'ar Allah ya shirye shi tafi kai masa addu'ar Allah ya tsine masa kar mu manta har yanzu lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake addu'a wata rana yana karatu a cikin kunutin sallar asuba yana addu'a ya kira sunayen wasu kabilu na larabawa waɗanda suka cutar da shi a maka ya Allah alayka bi fulan ya Allah alayka bi fulan ya Allah ka halakar da wani sai Allah ya saukar da aya laysa laka min al-amri shay'un aw yatubu alay aw yu'adhibahum fa innahum zalimun ba kada komai cikin wannan lamari ma'ana kyale su ba harkar ka bace sai aka hana shi wannan daga ranar kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam bai sake wani irin wannan addu'a ya Allah ka halaka wani ya Allah ka halaka wani mun fahimci wannan kullun ka roki Allah ya shiryar da mutum to yafi alheri in ya shiryu fa'idoji da yawa sun samu adadin musulmi ya karu ko hasada ta rugu gaba ta kau don haka wannan shine dai abin da yafi to muje mu karasa kafin lokaci ko dake lokacin ya kusa ko sosai yace thumma aslama haula'i sannan daga baya ku duba ku ga albarkar addu'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai wannan kabilar gaba ɗaya suka musulunta da tsinuwar aka me zai faru da Annabi sallallahu alaihi wasallam yace Allah ya tsine musu Allah ya tsine musu sai Allah sai ya karba in ya so sai ya tsine musu in ya tsine musu kuma me zai faru sai a samu matsala to amma sai Allah madaukaki ya karbi addu'ar su kuma suka musulunta kuma daga wannan kabilar fa aka samu Abu Huraira ita ce kabilar su Abu Huraira wannan addausi lokacin a shekara ta 7 yazo gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya musulunta to sai thumma aslama haula'i fa wafada at-tufail bi 70 aw 80 baitan sai shi at-tufail ya taho da tawaga ta mutum gida gida 70 ba wai mutum 70 ba ko 80 gida daban-daban ko baitan yasa aiko yawa 70 bi 70 aw 80 baitan min qaumihi daga cikin kabilarsa gida gida aka fidda a kowanne gida aka samu mutum daya haka suka zo tawaga zuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ila al-madinati zuwa madina fi awaili sanati 70 a farkon shekara ta 7 wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi khaybar lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana khaybar tare da su Abu Hurairah a cikin wannan akai falahiqa bihi sai ya hadu da shi mana ya riske shi a wannan lokaci to wannan tawaga ta biyu kenan tunda an nuna lokacin saura kadan kar mu fara ta uku ba mu gama ba sai mu tsaya akan ta insha Allah darasin mu na gaba sai mu tashi akan wannan tawaga ta uku tawagogin suna da yawa ya kawo mana guda nawa ne 12 14 guda 16 ko to za mu dauki wasu kwanaki akan wannan ko makonni bayan sa shikenan sai cin nasarar da'awa gaba daya sai hajjatul wada'i hajjin bankwana na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da abubuwan da suka faru a shikenan kuma sai fefe na karshe na magana akan sirar manzon Allah karshen rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama rasuwar sa da yadda ta auku da kuma komawar sa zuwa ga Allah subhanahu wata'ala insha Allah dai mun kusa gama wannan littafi muna fata Allah mu dake sa mana albarka cikin abin da muka yi Allah ya bamu damar koyi da halayen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda dama domin haka ne muke wannan karatu ba kawai jin kissa bane amma abubuwan da muke karantawa yau annabi yayi kaza sallallahu alaihi wasallama a mawkifi iri kaza to in muka bo irin wannan mawkifi ya same mu sai mu irin sa wannan shine fa'idar karatu muna fata Allah subhanahu wa ta'ala kara mana albarka a rayuwar mu Allah ya tabbatar da mu a hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama har zuwa karshen rayuwa Allah ya bamu hadin kai da son junan mu Allah ya bamu zaman lafiya a wannan kasa ta mu Allah ya sa albarka a wannan gari namu Allah subhanahu wa ta'ala kara mana ilimi mai amfani wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka